Es buat susah. Ina edite ki amar yang gobe to koya de keki kar ki dao gobe ki masalar da bika mamba gobe ki nuna masa kaunar da manta gobe farin ciki yau daban da na gobe ki san fakin aurun har kin amshi zobe ko me yasa ki sake masa obe akai ki baki da kes to ko ki girki maza ya yi test ki nuna musu halin mamaki da fadu sai ki sake shayin romo in ya mabje ki ki ce masa sorry no
sai ki zo mu sami ki albarka Izo prayers kizo muhimiki adua Edi meki danso Today's a cell phone Today's a cell phone Edi meki danso ya Edi maki yanki sunkare kome sunkula Allah ya kunchi Dem de pray for downfall We de pray for success We de pray for peaceful marriage We de pray for children We de pray for the marriage Today's a sample. Yeah. I did make you dance, oh yeah. Yeah. It's a sample. Oh yeah. I did make you dance, oh yeah. Yeah. It's a day, kizu musa miki albarka. It's a prayer, kizu mui miki adua. I did make you dance, oh. Today's a sample. Today's a sample. E di meki danso ya Ayy! Baba se kataka kazo kasa mata albarka Mama se kitaka kizo ki mata adua Ebel ales kuzo kusa mata albarka Magda anda esta kui mata adua Ala samuku albarka Ya samuku albarka Ah. Albarca.